Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masana'antun Kano duka gabaki dai wannan bidiyon wannan Maryam ne wannan ta ja muku ba kowa bane. Dan saboda rashin kunya da ta fito tana a social media wai idaji ko yaya yake ba ta marwanki ta marwanki wanke ba. To shin wannan maganar da ta fito tana fada a mazaunin tana mazaunin Kano it. Shin ta bata a Kano it suna ne ko dan menene ta fito tana irin wannan magana? Kuma tana ga ƴan mata wanda suke bibiyan ta kenan a live na ta kenan wanda suke mata sharing suke bidiyo. Wallahi daukaka ba hauka bane ta fito tana irin wannan magana. Keke idan har ke mai hankali ne baraki fito social media ki zo kina fadan irin wannan magana ba. Wallahi tallahi daukaka ba hauka bane. Ke in har mijinki wallahi tallahi ko cewa yayi zai ki goye shi ma Alkur'an da hali ki goye shi. A halin yanzu bayan da zai kina budurwa kin balaga ki zo kina cewa a cikin gida ke wai ke zaki zo na baraki wanke kyo baraki kaza ba zamuji zai aure ki. Ba mu shege mijin da zai yarda wallahi tallahi baraki mar abin da yake so ba zai aje ki a cikin gidan ku kuma babanki kuma ba koyaushe zai ciyar da ke ba. Na rantse da girman Allah bai raki tunanin cewa wata rana iyayenkin wata rana ba sa nan ba amma da yake dan rashin hankali dan ki bata Kano it suna kin fito kina fadan irin wannan magana a social media wallahi tallahi ki ya tara na rantse da Allah da kanki ba koyaushe kike a haka budurwar ki ba kuma yanzu haka ma shekarun ki suna tafiya idan har ba jahilci ba wallahi ki gaggawa na rantse da Allah ki tuba dan saboda wannan kalman da wannan kike fada wallahi tallahi kin yi sawo na rantse da girman Allah a rayuwar yanzu mazayen da suke wahala wai ki fito social media kina fadan irin wannan magana wanda suke bibiyan ki kenan su ma su dauki irin dabi'an da kike yi kenan ko menene nufin ki yan social media ku mun sharing dan girman Allah wannan bidiyon ya je gareta dan girman Annabi Muhammadu Rasulullah.